أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah madaukin sarki da taimakon shi da kamawar shi yau juma'a zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka juma'a da ta dace ta zo 8 da watan sha'aban shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 11 ga watan 3 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine aljami'u sahih na al-imam al-bukhari afdalu kitabin ba'ri kitabillah ta'ala bamu gushe ba muna cikin kitabul wudu yau zan mu tashi cikin kitabul wudu babi na nawa babi na 58 babi na 58 babun yuhuriqul ma'a alal bawl baban dake bayanin kwarara ruwa a busan bawali in an yi bawali a kawo ruwa a kwarara mishi wannan al-imam al-bukhari abin da yake so ishara akan cewa ba sai an kankare kasa gurin ba an dauke ta dan wasu sun tahe akai he an kankare kasa an kwashe ta gurin zai tsarkaka amma abin da yake son raddi ga wannan mazhabi hadisi na 221 zan mu tashi shine abin da al-imam al-bukhari Allah mashi rahama yake cewa haddathana khalid qala haddathana sulaiman an yahya ibn sa'id qala sami'tu anas ibn malik qala ja'a arabiyyun yace wani ba kauye yazo fabala fi ta'ifatil masjid sai yayi bawali a cikin gehen masallaci wani bangare na masallaci ta'ifa a cikin mutane shine wasu kungwasu gungu na jama'a to amma a cikin abin da suka kasance ba mutane ba sai ayi amfani da shi akan nahiya nahiyatul masjid fazajarahu an-nas mutane suka tsawatar mushi suka mushi tsawa fanahahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi mai tsira da amincin Allah ya hana su falamma qada bawlahu yayin da ya gama bawalin shi amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi zanubin mimma sai annabi yayi umarni yace a kawo mushi guga na ruwa ya gabata mun ce an yi shi an yi kamar shi dai wajen hadisi hudu ne ko biyar ya zano masu kama da shi wajen hudu ko biyar ne dan ai bamu mai sharhi sai bari muka sai mun gama su mai bayanin su duka az-zanub shine guga wanda ya kasance ba a cika bai da ruwa a ciki amma bai cika ba as-sajal shine kuma wanda cike yake tab da ruwa ad-dalu kuma wanda kango yake babu komai cikin shi yace fa uhriqa alaihi sai aka zuba mishi ruwa sai aka zuba mishi can kenan baya da yace as-sajal wanda ya gani ya kira shi da as-sajal kin a ganin shi ne cewa ya cika wanda kuma ya kira shi da az-zanub kenan wanda yana daga nesa ba zai tabbas kin cewa ba ya cika ko bai cika ba kuma buƙatar shi dai ba shi bane manhajar shi kawai ba mu kissa cewa ya cika ko bai cika ba wannan ita ba ita ta sha mishi kai ba kenan shi yasa ruwayar da take kiran shi da cewa as-sajal guga wanda yake cikakke wannan kuma az-zanub guga wanda yake ruwa akwai ciki amma bai cika ba babu su ci da wani cin karo da juna basu daga cikin asasiyat din da suke son karantar da mu shi yasa basu tsaya suka tantance ba akan haka wannan hadisi kamar shi ya gabata wanda hadisan da suka gabata dukkan su irin shi ne wajen hadisi uku ko hudu amma dukkan su ta hanyoyi daban-daban al-Imam al-Bukhari ya kawo su kuma yana kawo hujjoji ne da su akan gurare daban-daban na cikin wannan na cikin mas'alar abun ga mas'alar hutsari arwalla nake so hazal arabi wannan ba kauyen abubuwan da suka shafi wannan hadisin da ma wanda suka gabata dan satin da ya wuce duk mun karanto matanin su mun bari sai mun karanto wannan sai mu ji sharhin su gaba daya wannan ba kauyen wanda ya taho yayi hutsari a cikin wannan masallaci malamai sun ce shine Zulkuwaisaratul Yamani kamar yadda Abu Musa al-Madini ya kawo shi cikin ma'arifatus sahaba wannan fa'ida ce wanda shi kadai ya ambace ta haka Ibn al-Asiri ya ambace ta cikin Usulul Ghaba cewa hakanan Ibn Hajar shi ma al-Isaba fi tamyizis sahaba cewa wannan Zulkuwaisaratul Yamani ne wannan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rabo yace mishi wannan rabon ba ai adalci ba kenan wannan mutum wauta da ma halin shi ne ka a dauka cewa wani sahabi ne na kirki wanda ya san abin da yake yazo yayi bawali cikin masallaci kenan shine fa'idar da suka bada na gaba hukunce hukuncen wannan hadisi da shi da wanda suka kama da shi suka gabata na farko cewa bawalin dan adam najasa ne kuma wannan ijma'i ne na malamai sawa'un babba ne ko karami da ijma'in ga duk wanda ake itidadi da su ake lisahi da su sai dai bawalin yaro karami shi kuma wannan yayyahi ya wadatar da shi kamar yadda zai zo anan baban dake gaba na gaba cewa kasa tana tsarkaka idan an kawo ruwa an zuba mata ba shardan ta ba dole sai an tone kasa an kai an zubda wannan shine mazhabin jumhurin malamai amma malaman Hanafiya sun tai akan cewa batta tsarkaka sai an tone kasa an hudda an kai an zubda wanda wannan shine mazhabin malaman Hanafiya kamar yadda yake cikin muktasar ikhtilafil ulama shine Bukhari ya kulla babu yake nihin cewa wannan mazhabin jumhur shine abin da yake daidai a ciki suna da hadisi mursal wanda yake nuni akan wannan wanda al-Imam Abu Dawud ya kawo shi wanda Dar Qudni shi ma kawo shi amma ba zai ci karo da wannan manyan hadisi da suke cikin Bukhari da Muslim ba ya tada su a cikin shi yace kuma rana ta wuce bata wadatar ba walal jafaf ko kuma bushewa a wajen al-Imam Ahmad Allah mushi rahama kamar yadda mai askari ina ga ya kawo bayanin cewa kasa rana idan ta wannan ya kawo shiri akan siga ta sabani cewa shin rana tana wannan rana tana tsarkakewa ma'ana ba wankiya akai ba amma rana ta bugi gurin yau gobe ta buga jibi ta buga har ya zama na warin bawalin ya bace ya zama na bakka ma iya gane cewa an yi bawali gurin shin ta tsarkaka da wannan to yace wannan shi ma al-Imam Ja al-Imam yake cewa bai wadatar ba rana ta zo ta wuce a gurin haka nan bushewa gurin dan ya bushe bai wadatar ba a wajen al-Imam Ahmad da al-Imam Shafi amma da sabanin Abu Hanifa Abu Hanifa yace rana in tai tazowa tana wuciya gurin ta tsarkake gurin kamar yadda yake cikin muktasar ikhtilafil ulama da Rawdatul Talibin na al-Imam Nawawi da Al-Kafi na Ibn Qudama na gaba cewa lalle wanke najasa abu ne mai tsarki kuma shine mafi abinda aka wanke najasa da shi to abun wannan yana da tsarki tace mafi ingancin ruwaya a wajen malaman Shafi'iyya idan gurin ya tsarkaka koda ba a dauke gurin ba aka raba shi da gurin na gaba cewa ashe kamata yayi jahili idan yayi wani abu na wauta a dauki usulubi mai kyau wajen karantar da shi kada tsawatar da shi gashi sahabbai sun zabura su tsawatar da mai bawulin wannan amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su yayi ya hana su ya sa aka kawo ruwa aka zuba ba tare da cutarwa ba ba tare da abun nan kinsa ba tare da kyara shi ba shi wannan mutum na gaba dafu azamu darar ta bi ihtimali akhafuhuma ayi kokarin dauke wata kazamta wadda take karama babba gami da wadda take karama in an ga kaza matsala ne to a gabatar da babban matsala karama sai a hakura ta abku kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yaje yana bawali zaburawa sukai su yanke mushi bawalin ya yanke sai Annabi yace ku bar shi wala tuzirmuhu a wata ruwa yace kar ku yanke mushi bawalin shi azzarm shine yanke bawali ba tare da ya kare ba Annabi kenan yace musu kada ku yanke mushi bawalin shi a wata ruwa duk da babu ita nan to kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka yin bawali a cikin masallaci abu ne mai cutarwa abu ne wanda kasance mafsada ce to amma kuma a kore shi ya fita da gudu ya bata jikin shi ya bata wani gurin daban har ya bata ma wasu ƴan korar tashi da bawalin cuta ce wa cutarwa ta hita harkon to sai Annabi ya ga ayi irtikabu akhafu darrain a hawacce karamar cutarwa ita wannan dan a gusar da wannan babbak tunda wacce an magance ta shine aka kawo ruwa aka zuba a gurin na gaba cewa quwwatul waridu annahu yadhharu idza galaba wa lam yughayyir cewa ruwa idan shi abunda ya gangaro ma kazamta ya gangaro ma kazamta yana da ƙarfi wajen hudda ta gami da a ce ita ce ta zo ta hau bisa kanshi kenan wannan mas'ala da mai muktasar Allah mushi rahama ya kawo akai cewa akwai farki tsakanin wurudun ma'i alal najasa wa wurudun najasa alal ma ruwa ya zo ya hau ta bin kazamta ya wuce ko kuma kazamta ta zo ta hakan ruwa ta wuce in shi ya zo ya bi ta kanta ya wuce la shakka wannan ya tsarkake ta to amma kuma ita ta zo ta hau ta bisa kanshi ta wuce wannan kuma akwai sabani kamar wando ne ko riga ce da kai bawali a ciki sai aka dauko ruwa ake ta kwararawa a bisa gurin to wannan la shakka ya tawon ko idan ya tsarkaka to amma a kawo wandan kawai abu da shi ta tabke a wuce wannan kuma ba tsashi ne akai sabani shin ya tsarkaka ko bai tsarkaka ba ko kuma a tsaye yake a gurin wani zarmu ya zo ya bi ta ruwa da shi ya wuce wasu suka ce ya tsarkaka wasu suka ce bai tsarkaka ba na gaba masallatai abubuwa ne na gurin tsarkakewa gami da dukkan wata najasa kuma da tsarkake shi daga dukkan wata kazamta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kai take kai tsaye ba tare da an bata lokaci ba yace a kawo guga na ruwa aka kawo aka zuba a gurin dan saboda a tsarkake masallaci kamar yadda ya faɗa cewa masallaci guri ne wanda ake so a tsarkake shi ga dukkan kazamta wannan kenan sai babu na 59 Al-Imam al-Bukhari Allah mushi rahama yake cewa babu bawlus sibyan babin dake bayanin bawulin yara hadisi na 222 yake cewa da sana Abdullah ibn Yusuf wanne kenan Abdullah ibn Yusuf shine at-Tunisi dan saboda gaba akwai Malik yana ruwaya daga Malik akhbarana Malik an Hisham ibn Urwa inda kuma gaban Abdullah ibn Yusuf Sufyan muka gani shine kuma Abdullah ibn Yusuf al-Firabri wanda yake yana daga cikin marawaitan Sahih Bukhari daga Aisha Ummul Mu'minin annaha qalat take cewa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiin an zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani yaro fa bala ala saubihi yayi ba wali ga tuha annabi sallallahu alaihi wasallam fa da abi ma in sai annabi yace aka mushi ruwa fa atba'ahu iyahu ya biyan mushi da wannan ruwan ya biya zuba ma tuha shi wannan ruwan kenan hadisi kuma na 222 wanda tare suke ma'anarsa guda al-Imam al-Bukhari Allah mushi rahama yake ce haddathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik kun ganin kuma sai hanya ta saba maimakin an Hisham ibn Urwa ta harko nan kuma daga nan an ibn Shihab kenan baka kallon harko mazaje na biyu daga gare suka ce ai hadisin shine dai Malik ya maimaita a'a ana zawwa zuwa na uku kuma an sauya an koma zuwa ga Muhammad ibn Shihab az-Zuhri wanda yana daga cikin manyan malamai na Malik dama daga Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba daga Ummu Qais bint Mihsan annaha qalat atatin bibnillah sagir tazo da wani yaro na ta dan karami lam yakul ta'ama bai cin abinci ma'ana nan abinci yana nihin an kebance shi ya kasace shi da abinci sabanin nono amma an ba nan ba yana shan nono nono ma ko matsayin abinci yake kenan lam yakul ta'ama siwal laban bai cin abinci banda nono ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ajalasahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanar da shi bisa cinye shi fa bala ala saubihi sai yi bawali bisa tuhashi fa da abi ma in sai annabi ya ce aka mushi ruwa fa nadahu yayi mushi yayyahi walam yagsiluhu bai wanke shi ba kenan wannan shine abin da bukhari yake son tabbatar mana akan sha'anin bawalin yaro ne cikin hukuncen hadisin da kuma fa'idodin shi mafi muhimmancin fa'idar da ke son Bukhari yake son karantar da mu a cikin wannan hadisai guda biyu na wannan babi sune wadatuwa game da yin yayyahi a cikin bawali na yaro shi kuma wannan ya saba ma yarinya diyamace ita kuma dole sai an wanke kuma shine sahihiyar magana a wajen malaman Shafi'i haka nan kuma ita ce magana ta al-Imam Ahmad ibn Hanbal Abu Hanifa da Malik ya saba cikin al-mashhur anhuma shahararran magana daga gare su kenan kun gani kamar yadda muke ta bayani duk kaga an nasaba ma yanzu a mazhabin Maliki a tsakago akwai bambanci tsakanin bawulin yaro namiji da na mace babu bambanci duka wanke sa yake go to haka nan mazhabin Abu Hanifa shi ma to mazhabin na Malik akwai mazhabi biyu ne akwai inda kuma mazhabashi sun tahi akan cewa akwai bambanci kamar yadda yazo cikin wannan nasin kenan kamar yadda su Ahmad suka tahi da su Shafi'iyya sai dai kuma a mashahuriyar mazhabar da ke ga Imam Malik shine cewa babu bambanci ga baki ɗayan su kawai wankewa ake suka ce babu makawa sai an wanke su dan saboda sun daidaita tsakanin su da ruwa kamar yadda yake cikin mudawwanatul kubra da Arudatul Ahwazi sharhin Tirmidhi na al-Imam Ibn al-Arabi da Tabyinul Haqa'iq rubbama hamalu nadha ala al-ghusl sun dauki wannan yayyahin akan wankewa saboda ga mai wannan abun ga can gurin baya annaba hadi yana zawwa a shari'a da ma'anar wankewa a cikin wannan hadisin da ya wuce wajen mai mazi yake ce mai tawadda wanda ha farjaka kai arwalla ka yayi ha mafarjin ka ruwa yana nihin wankewa nan annaba kenan nan annaba shi ma nan suka dauke shi akan cewa wankewa kawai ba abun ga ba saba ma hadisin bane suka yi tawili suka mishi kuma suna da ba ta wili bane kawai ransu yake son haka nan a suna da nasoshin da suka dogara da su da dalilai da ayoyi na Qur'ani da wasu hadisan da suke nuna cewa annaba kawai yayi wankewa ake ni kenan tunda ku annaba yana daukan yayyahi yana daukan wankewa
mu dauke shi a wankewa kawai dan saboda ihtiyadi gami da kazamta dan mu kiyaye tuhum mutum mai sallah gami da kazamta kawai mu dauke shi akan wankewa shine tahiyyar da su al-Imam Malik suka tahiyya da shi da Abu Hanifa akan wannan mas'alar sai yace he dai mazhabi ne mai rauni dan saboda akwai bamba korewar wankewa kuma da akwai bambanci tsakanin su cikin hadisin a cikin wajen mu akwai wani huska guda yake cewa malaman Shafi'iyya wanda a wajen yarinya yayyahiya wadatar wa huwa musadimun linnas amma ya ci karo da nasi ba za a saurare shi ba za a kalle shi ba kenan suka akkasa qadiyyar suka ce yarinya ita ce za a yayyahi namiji kuma a wanke yace amma ta saba ma nasi ta ci karo da nasi ko kallanta ba an yi ba aka sun wannan kin dai shi yasa yace ya ci karo da nasi yace fil farqi bainahuma fi sunan yazo cikin sunan akwai bambanci tsakanin su kamar yadda yake cewa yughsalu min bawlil jariya wa yundahu min bawlil gulam sai dai kuma hadisin al-Imam Tirmidhi ya rawato shi da Ibn Majah da Ibn Khuzaimah Tirmidhi yace hasanun sahihi Albani yace hadisi ne sahihi kenan abinda malamai suka tai akan bambanci da kuma wani mazhabi na al-Imam Malik shine wanda yake tai akan cewa shine mazhabi wanda yake daidai malamai sun yi sabani akan menene sirri akan bambancewa tsakanin namiji da mace yaro karami da yarinya karama daga cikin sun yi maganganu da dama daga ciki akwai abinda Ibn Majah ya ambata da sanadin shi zuwa ga al-Imam Shafi'i yake cewa anna bawlul gulam min al-ma'i wad-din bawlin yaro karami ya huto ne an kera shi ne daga ruwa kuma da tabo wa bawluha min al-lahmi wad-dami ita kuma bawlin yarinya an kera shi ne daga jini da wannan da nama kenan sai zamana kazamta shi sai ta yi karhi ta yi tsanani Ibn Majah ya kawo shi a karkashin hadisi na 525 Ibn al-Qayyim a cikin Ilamul Muwaqqi'in yake cewa bambanci tsakanin bawalin yarinya da yaro karami ta huska uku ne na farko kasratu hamlur rijal wan nisa'i lizaka mata maza suna yawan daukan namiji sawa'un ya kasance mace ce ko namiji ko mace ce fata ummul balwa bi bawlihi kenan in yaro karami ne namiji Ibn al-Qayyim yace dan saboda ita kuma idza ammatul balwa khuffat a ka'ida ce ta usulul fiqh idan bala'i yayi tsanani sai zaman an sassabta shi abin da yayi tsanani kuma sai yayi karhi shine uke cema umumul balwa kenan abun wannan tunda ya zamana in yaro ne namiji adatan yaro ne namiji sarf dan karami namiji daukan shi yake maza daukan shi suke mata daukan shi suke kenan tunda abu ne wanda ya zama sha in kuma mace ce mafi yawanci sai mata suka cika daukan ta sai rika mata wasa da sauransu kenan tunda namiji abu ne umumul balwa ne sai aka ce to arar a sassauta shi kawai a rika yayyahi tunda shi ya shahi kowa nabi yace anna bawluhu la yanzulu fi makanin wahid bal yanzulu mutafarriqan ha huna wa huna bawalin shi bai ya tsayawa a guri daya yana zawwa ne ya taba can to wanke shi sai ya zama na an samu tsanani mai yawa da sabanin bawalin mace wanda guri daya yake zuba na uku cewa bawalin mace shine mafi muni kuma yahi wari gami da bawalin namiji kuma sabilu hararatu zakar kuma hanyar da ta sa aka samu haka dan saboda zahin da yake tare da azkar namiji kuma da kasance farjin mace ya kasance guri ne wanda ya kasance ko da yaushe a jike yake sai ya zamana wancan zahin ya sanya wari ya kasance wari ne mai sauki gami da na mace sai ya sa kenan wannan wajahi na uku akan cewa kawai saboda wancan yahi wari sosai kuma wannan kuma yana da sassauci kenan kaburin kazamta duka wannan abubuwa ne na kokarin bayyana wajhul hikima wanda wajhul hikima dama in ba nassi ya tabbatar ba kowa cikin malamai lalibe ne yake cikin duhu wajhul hikima a cikin nusus akwai nassi da zai zo qur'ani ko hadisi yace wannan hanin da aka yi dan saboda kaza wannan nassin ya zo yace wannan hanin da aka yi dan saboda kaza to wannan al-illa zahira illa tahutu hil qarara to inda kuma za a yi ta lalibe shine inda Allah bai ko annabi su hadi illa ba su faɗi dalilin da yasa ba aka ce ga abin da yasa ayi kaza kenan kowa bai da ikon yace kai abin da kake akan shi ba haka bane sai na gaba annat tatahir la tawqilu ila imraru liyad a sai tsarkake abu bayya bukata dole sai an goga hannu a sama addalk bayya daga cikin sharadi wa innamal maqsudu al izala wujub ghasl al bawl sabi iza daima abinda dai ake bukata shine gusar da wannan kazamta da kuma wanke bawalin yaro idan ya fara cin abinci wannan babu sabani akan haka wannan da bi ila hamlul adami wa ma ya'rudu li bani kuma da san a ciki akwai san mutun ya dauki yaro dan adam yaro karamin an kawo maka ka amsa
wajabar qulubul kibar bi ikrami adfalin ko manyan mutane wanda ake tare da su da kuma sa musu taushi a cikin zuciyar su da daukan yaran su wannan annabi ne ta kama yaran ta amma ai amsa bai ce ke tayi Allah danki muna karatu wani ne ko mata shi ce ta kawo ta ku dauki yaran nan yara suna tama mutane shan kai to annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shari'a annabi hatta da na wasu dauka yake yi dan saboda sanya musu jin dadi a cikin zuciyar su kuma da daukan sa azabu sa cinya ko kuma musu guyuwa da ma makamancin wannan duka wannan kyakkyawar tarbiya ce da kyakkyawar karantarwa ta annabi tsira alaihi salatu wassalam sai babe na gaba babe na 60 babul bawl qa'iman wa qa'ida baban dake bayanin bawali a tsaye kuma azamne kuma a tsaye al imam al bukhari hadisi na 224 yan saboda malamai kamar yadda yake gabata kullum muke maimaita suna so dukkan mas'ala ko mun girman ta ko mun kanantar ta ya zama na dalibin ilimi da ma musulmi gaba daya ya dauke ta a ilimi ya dauke ta a matsayin ilimi ba a matsayin abin da kanshi bai ke mishi tunanin cewa eh wannan daidai ne ko kuma ba daidai bane inda a ce kwakwalwa tana wadatarwa akan fahimta cewa wannan daidai ne ko ba daidai bane to shari'a ma ba za a kawo ba za a ma sauko qur'ani ba ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda jahiliya an tarro su suna bisa kan abubuwan su da dama wanda su a hankalin su wannan shine daidai al imam al bukhari Allah mashi rahama yake cewa haddathana adam wan adam kenan adam ibn abi iyas haddathana shu'ba anil a'mash an abi wa'il ana huzaifa qal ata annabi sallallahu alaihi wasallam subata ta qaumin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wani dan jibji na wasu mutane fa bala qa'iman yayi bawli a tsaye kenan subata ita ce jibji ne amma ba babban jibji ba jibji na kohar mutane wanda bai wuce ba su suke zubda yar kazamtar su ba babban jibji ba nagari in nagari ne a zubala ake ce mishi amma in na jama'a ne na kohar gida ya ce mishi asubata yawa kamar gurin da mutane su tara wani taki ko wata kazamta wanda in ya taru su kwashi su kai su zubda to annabi ya zo wajen irin wannan kuma sai yayi bawli anan summa da abi ma'in sannan sai ya zo da ruwa wanda magana za ta zo akai me yasa annabi ya musu bawli akan wannan ya akai faji'tu bi ma'in sai na zo mishi da ruwa fatawadda sai annabi ya arwalla mahallu shahir fa bala qa'iman sai yayi bawli a tsaye kenan wannan sai kuma babe na gaba wanda shi ma yana tare da shi zan mu ga masu irin na baya sai mu ga abinda malamai suka ce akan su babe na 61 babul bawli inda sahibihi wa tasattur bil ha'id baban dake bayanin yin bawali a wajen me shi da kuma suturcewa a wajen wata katanga hadisi na 225 al imam al bukhari ke ce haddathana usman ibn abi shayba usman ibn abi shayba shine dan uwan wa dan uwan mun yi ta hudun shi dan uwan babban da jagoran su abdurrahman ma dan uwan shi ne amma da wanda nake so a hudu Abu Bakar ibn Abi Shayba sahibul musannaf wanda ga musannaf din shi nan mujallad 30 idan matani ba sharhi ba kana ta amfana da shi malamin su bukhari ne shi wannan shi Abu Bakar ibn Abi Shayba malamin bukhari ne Usman ibn Abi Shayba ma'ayin su Abu Shayba kin wannan da uku yake da su dukkan su shigajigan malamai ne dukkan su malaman kutubus sitta ne wasu daga cikin su illa Abdurrahman ibn Abi Shayba shine karamin su wajen hibs to wannan Usman ibn Abi Shayba dan uwan Abu Bakar ibn Abi Shayba ne al-Hafiz kala yake cewa haddathana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Huzaifa qala ra'aytuni ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam tamasha na ganni da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam muna tahiya fa atasu ba'dati qaumin khalb kha'idin sai annabi yazo wani jibji karamin jibji na mutane so bada da idafa shi zuwa ga mutane kamar yadda ya gabata nasu ne yace khalf kha'idin a bayan wata katanga ga mahallu shahidin khalf kha'id a bayan katanga kenan ba a waje ba fa qama sai annabi yayi tsaye kama ya koma ahadukum kamar yadda ɗayan ku yake tsayuwa fa bala sai yayi bawali yace fan tabastu minhu sai na gehu daga gare shi fa ashara ilayya ma'ana sai ya kauce daga wannan gurin kamar an jefa na koma hura fa ashara ilayya sai mun nuni annabi tunda kenan zai fara bawali sai ya nesa ya bar shi faji'tuhu sai annabi ya mun nuni kamar yaka kenan sai na taho gurin shi fa qumtu inda aqibihi sai na tsaya a gurin digadigin shi hata farga har sai da ya gama kenan dan ya kasance yayi mushi sutura kuma ba wai yana kallon fuskar shi tana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayan ya ba annabi alaihi salatu wasalam baya kamar yadda mun ga bayanin dai a cikin sunan Abi Dawud sai babu na gaba yanzu wannan hadisin
wanda ya gabata kamar yadda zan muga kun gane tun farko hadisin na 224 haddasana Adam wannan 225 haddasana Usman ibn Abi Shayba tun daga farko Bukhari malaman shi ya sauya hanyar hadisin duk da wancan daga Huzaifa ne wannan daga Huzaifa ne amma hanyar da ta kai Bukhari zuwa gare su ba daya bace sai babu na 62 shi ma yana tare da shi babul boylu inda subadatu qaumin baban da ke bayani bawali akan jibjin wasu mutane yake cewa haddasana Muhammad ibn Arara kenan kun gani imana an sauya hanya duk da hadisin shine haddasana Shu'ba an Mansur an Abi Wa'il qal kana Abu Musa al-Ash'ari yushaddidu fil bawl Abu Musa al-Ash'ari yana tsanantawa cikin sha'anin bawli wa yaquli yana cewa inna bani Isra'il lallam bani Isra'il kana idza asaba sawba ahadihim qaradahu idan bawli ya samu tufar ɗayan su qaradahu sai ya karkare shi sai ya yanke gurin qaradahu bil maqarid kenan ya yanke shi da wani sizo qala Huzaifa sai Huzaifa yake cewa laitahu amsaka ina kai can shi ina ma a ce ya kyale ya rihe bakin shi akan mas'alar ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo su ba'ata qaumin akan wani jibji na wasu mutane fa bala qa'imin sai bawli a tsaye kenan al'ada Bukhari yana yayyanka hadisi ya kawo shi ya kawo ya mishi babi mun gani cikin manhajin shi ina ga ko mun yi bayanin ko bamu yi ba zai kasance hadisi ne daya amma ya dauke shi ya muka halu shahir da shi akan gurare da dama ya kulla mishi babu buka da dama kamar yadda muka gani babu wudu marra babu wudu marratain babu wudu salas duk da kuma hadisi ɗaya ne to abin da yake so ya mana istiabun hanyoyi gami da hadisin gashi nan hadisi ɗaya ne yake kawowa yana kawo hujja da shi amma hanyar shi ɗaya ce ba hanya ɗaya bace kenan daga nan tunin mun san hadisi ya huta daga garaba ya huta hadisin ba garibi bane dan ba ta hanya ɗaya ba Bukhari ma ya kawo shi anan shine amfanin yawai ta hanyoyi sai kuma bayani abin da ya shahi dukkan su wannan babu bukan da suka gabata yace wannan jibjin na wannan mutane yana daukan abubuwa da dama abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu idan ka dauka masalan mutane sun kawo kamar wani katan abin ga katan tano kwashashe sun zuba suna zuba kazamta su ciki ko kuma jikin katangar su sun kawo wata kazamta suna zuba in ta taru ka tahi sai ka zo sai su zo su dauka su kai a zubdu kamar yadda dai adatan sanannan abin to yanzu wani yana da kyau yaje musu hutsari a wannan gurin a yanzu a mujtama'in mu yana da kyau ka je wannan gurin kamar mutane hutsari kuma babban mutum ba yaro ba to wannan shi yasa malamai suka yi maganganu da dama akan haƙin annabi sallallahu alaihi wasallam da yaje musu bawali a wannan gurin suka ce mafi ingancin magana cewa annabi ya kasance suna zabar wannan suna ma so suna ma alfahari da cewa annabi ya yi bawali a gurin katangar su da bari ma yace farin ciki suke yi ta wannan huskar kasance to hutsarin annabi alaihi salatu wassalam kamar abinci ne ko abin sha dan saboda bai wari balle ma a ce ya bata musu guri yace bari ma sun kasance suna neman waraka ma da bawalin annabi sallallahu alaihi wasallam yace bal warada annal arad tabtali bari ma yace ya zo cikin wani hadisi wani labari duk da ba hadisi bane cewa kasa ma idan annabi yayi bawalin shanye bawalin take yi sai ta huddo kamshi kamar kamshin turare mai tsananin kamshi wanda wannan magana tana buƙatar bayani ibnu sa'ad shi ya kawo wannan bayani a cikin at-tabaqa ta hanyar fudail ibn isma'il ta ambasa daga muhammad ibn zazan daga ummu sa'ad daga aisha take cewa da lafazin qult ya rasulullah ya ma'aikin allah ta'til khala'a minka shay'un min al-aza yake take cewa bayan gari yana zawwa daga gare ka wani bangare na cutarwa fa qala sai yace aw ma alimti ya aisha annal ard tabtali ama yakhruju min al-anbiya shin Aisha biki sani ba cewa ƙasa ita take haɗe abin da ya fito na annabawa na bawali da bayan gari fala yura minhu shay'an ba a ga komi daga ciki inda yayi shi ba za a ganshi ba kuma ta wannan hanyar al-Imam Tabarani ya hudo shi cikin al-Awsat da Abu Nu'aym cikin da Dalailun Nubuwa da irin wannan hadisin kuma ta hanyar Laila maula ce ta Aisha daga gare ta Abu Nu'aym ya hudo shi cikin Akhbaru Asbahan wannan magana ta cewa ƙasa tana cinye bawali da bayan gari na annabawa kuma gurin ya rika kamshi da irin abin da Ibn Sa'ad ya kawo hadda ma ziyada cewa wa ajidu ra'ihatal misk amma a samu kamshin turaren almiski a gurin kuma ta hanyar Husayn ibn Alwan ta Hisham ibn Urwa daga baban shi daga Aisha amma a cikin wannan hadisin cikin dukkan su gabaki daya kulluha hadisai ne laysa li hadhihi alhadis kulluha usul ba su da wani asali yuqsadu yana nihin hadisin na Husayn ibn Alwan sai hadisin Saha dan shi an san shi daga A'raj daga Abi Huraira wanda bai haƙi ya hudo shi cikin Dalailun Nubuwa kenan daga nan za a gane mawdu'atul husainibul anwan bai kamata a ambace su ba cikin sahihan hadisi mashahurai a kawo su a cikin wannan ta abun nan mu'jiza ta annabi alaihi salatu wassalam aka hujja da shi dan saboda husainibul anwan makareci ne tatattan makareci ne khadibiya kenan duka wannan labarai da muka ji masu dadi ƙarya ce cewa ƙasa tana hadewa kashin annabawa har ma ta hudu turaran almiski a ciki akwai husainibul anwan tatattan makareci ne Khadibul Baghdadi ya hudo cikin tarihi Baghdadi yake cewa malaman jarhu ta'dil duka sun rawar na Husain ibn Alwan Ibn al-Jawzi ya hudo shi cikin al-Ilal Mutanahiya daga Hisham ibn Urwa yace wannan hadisin bai inganta ba din yace hanya ta farko yazo ta hanya Husain ibn Alwan shi ko kariye shi zahararra ce Ahmad yace makareci ne Yahya ibn Ma'in yace makareci ne Nisa'i da Abu Hatim da Daruqutni sun ce maturukul hadis Ibn Adi yake cewa kana yadul hadis hadisan kariya yake tsarawa amma hanya ta biyu Daruqutni ne ke cewa ita ko Muhammad ibn Hisan shi ya kadaita da ita Abu Hatim yake cewa shi ko kadaita shi makareci ne ba a amfani da ruwaye shi yana hadisan duka wannan da suke bayani cewa kasa tana cinyewa wannan kin Annabi sallallahu alaihi wasallam da bawalin shi duk da gasa a cikin manyan littattafai na wannan amma sun kawo su da sanadi kuma sun isar maka da an kawo hadisi da sanadi an wadatar da mutum kenan wannan hanya cewa kasa tana cinyewa bai tabbata ba wannan cewa dai suna so Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a gurin sa abun alfahari ne ma a ce Annabi yayi ba wali a gurin su wannan sanannan abu ne wajen sahabbai dan mun yi duba yadda suke girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam na gaba akwai kamar abu ne dai wanda yafi karfin shi a wajen su na gaba an ha karat mawatan mubah al-iftisas lahum biha guri ne wanda ya kasance matacce wanda ba a amfani da shi wani guri ne masalan jibjin a kaddara cewa masalan ba a jikin gidansu suka yi shi ba can wata hura ce kusa wanda ba gidan kowa bane ba gona kowa bace suka je suke zuba jibjin su kenan dan yayi bawali nan ba za a dauka ba cewa ya musu ba daidai ba kuma ya kasance a falfaje gidansu ne suke sai akan wangakin su jingina abun zuwa gare su ba dan su suka mallaki gurin ba su ba da kaumin da aka ci ba dan da ha'id kaumin katango su mutane na gaba cewa sun bashi izini gami da wannan abun cewa Annabi alaihi salatu wasallam izini na baki koda ba na baki ba izini na nuni wannan kenan dangance da cewa Annabi ya musu bawali a cutarwa ne wannan matsala ba ta da matsala na gaba ma'arufin abun sanannan abu gami da al'ada Annabi alaihi salatu wasallam idan zai je zuwa ga bayan gari zuwa ga bawali dan saboda akwai matsalar da ya kamata ko mu nura ga can hadisi a cikin wannan kana annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin farko a sunan Abi Dawud idza zahaba al-mazhaba abada to kuma gashi ya aka yi nan cikin gari a gehen cikin gidan mutane a titi yayi bawali ya aka yi to shine yace ya kasance al'ada annabi idan zai yi bawali ko zuwa bayan gari nisa yake amma bawalin shi wannan da yayi a cikin katangan mutane a cikin gari yace dan saboda annabi yana shagarce da lamarin mutane musulmi wasu sun zo suna ta tambayoyi suna ta neman fatawa da hukunce ya zamana kuma bayyana so yanke musu zance har bawulin yamma tsaye shi yana tashi kenan bai bukata har sai ya je nesa dan saboda zai takura sosai kuma da ya tsawaita zama sai wannan bawulin ya cutar da shi ko kuma in yace zai yi nisa in yayi nisa zai cutu to sai ya zo wannan guri rididdige ya biya bukatar shi ya saba ma al'ada shi wadda ta saba wadda ya saba na gaba kuma nan gurin cikin sababin bawalin shi a tsaye Annabi alaihi salatu wassalam akwai huskoki masu dama na farko larabawa sun kasance suna ciwon tsatso ciwon gindi suna neman waraka gami da yin bawali a tsaye a cikin wannan gurin kuma wannan sanannan abu ne wanda al-Baihaqi ya kawo labarin cikin littafin shi daga al-Imam Shafi'i cewa larabawa sai ya zama sanannan abu ne in za su yi bawali mai ciwon tsatso mai ciwon gindi yana yin bawali a tsaye dan saboda yana maganin ciwon tsatso husari a tsaye shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na gaba wasu kuma suka ce wannan annabi ya aikata shi ne dan saboda akwai ta cuta da ta kasance a tsakanin nan mararrabacin shi shi yasa yayi shi a tsaye ba zai iya tsugunawa ba na gaba suka ce bai samu gurin wasu suka ce mai yiwa gurin ne Annabi sallallahu alaihi wasallam bai isa shi ya zamana ba bai isa shi ya tsuguna ba sai yayi shi a tsaye dan akwai gurin da suka ce a matsaye ki a takure ki mutum ba zai iya tsugunawa ba dole sai dai yayi shi a tsaye dan saboda yace gehen idan ya tsugunna kuma ai an ce jibji ne kenan a jibji in ya tsugunna tuhashi ta kwaso kazamta kenan maimakin tuhashi ta kwaso kazamta sai yayi abin da ya saba ma al'ada shi shine sai yayi shi a tsaye na gaba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan ne dan saboda guri ne wanda ya amince cewa yana da tabbas ruwan bawalin ba zai komo gare shi ba dan in ka masa minti ne ko kuma guri ne wanda ya kasance mai ko karo ne gace kai a tsaye duka jikinka zai komo ka kare bolin a cikin tuhukka to amma wannan gurin guri ne wanda yake mai rerai kazamta ce kenan annabi ya tabbatar da in yayi ba zai komo ma tuhushe ba sai yayi na daga cikin dalilin wannan fadar ibnu umar yake cewa annabi alayhi salatu wasallam yake cewa bawali albaulu qa'ima ahsanu bidduburi bawali a tsaye shi yahi samun lahiya gami da dubura wanda ibnu al-munzir ya kashi cikin al-ausat da baihaqi cikin sunan kinshi da hafiz da cikin kanzul ummal na al-muttaqil hindi wasu kuma nabiyar kuma wasu malamai suka ce annabi ya aikata wannan ne kawai dan ya nuna mana halacci duk da al'ada shi ta gudana akan cewa tsugunnawa yake to kuma amma sai yayi wannan da ya nuna mana halacci wannan kuma akwai shi da dama cikin sunnar ma'aiki alayhi salatu wassalam ga abiya kasance yana yin shi wata ran sai ya saba da ya nuna muku cewa wancan kin ba wajibi bane ya halitta aka san shi ma wanda wannan magana ita ce kusan malamai suka tahiya a ga al-Imam Tirmidhi yace wannan magana ita ce mafi inganci cikin wannan babin kuma ita tahi daidai kenan wannan sai suka ce kuma tabbas wannan jubjun da annabi ya je yi ba wali babu kazamta danya a ciki wanda zai tabata mushi tuha guri ne wanda yake jigawa ne ba zai cutar da shi ba bawalin ba zai komo mushi ba kamar yadda Ibnu al-Munziri ya kawo bayani wasu suka ce al-qa'imu ajdaru li hadhihi al-khashiya min al-qa'id wanda yake tsaye shi yahi samun lahiya game da cewa in gurin jigawa ne bawalin ba zai komo mushi ba wasu ma sun yi da'awa cewa hadisin mansuhi ne amma ba haka bane Abu Awana cikin sahihin shi bayan ya kawo wannan hadisin yake cewa ma bala qa'imun munzu unzila alayhi al-qur'an yace tunda aka sabko qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam bai bawali ba kenan wanda suka tahi akan cewa mansuhi ne yin bawalin a tsaye hadisin Huzaifa amma nasakh qa'ida nasakh ba a tahiya gare shi sai ya cika sharuɗan shi duk wanda yayi da'awa cewa kaza mansuhi ne yana da sharuɗa na farko babba shine ma'arifatut tarih shi da ya kawo wannan ina ma'arifatut tarih a ciki babu sai an san cewa wacce qadiyya ta rigayo wannan da za ta kasance ta shahi kuma sai ya kasance illa izalimi kimna jam'u bainaha sai in ba a samu hadan ka hada kan tsakanin nasoshin ba an samu an hada ku kenan babu magana ayi da awan nasakh kamar mas'alar da annabi alaihi salatu wassalam yin abinci game da mimma masatin nar annabi ya saba duk abin da yace abinci yace tawaddu mimma masatin nar hadisi a sahihi muslim ku shi duk in kun ci abu wanda wuta ta taba shi ku yi arwalla sai annabi yake yawaita arwalla kuma wata rana sai aka ga akala katifa shatin summa salla wa lam yatawadda an ka mishi karhata akuya yaci kuma ya tashi bai sake arwalla ba hadisin bukhari da muslim kuma kaga sun ci karo da wancan sai annabi yake nuna mana cewa umarnin da nan muku na cewa ku yi arwalla in an ci abu mai wanda wuta ta taba ba wajibi bane mustahabbi ne sai wannan aikin nashi bai to irin wannan yana da yawa a cikin shari'a yana da yawa a cikin shari'a yace a ciki na gaba an rawaito a cikin bawhani game da yin bawali a tsaye an kawo ruwayoyi da yawa masu yawa jingim wanda suke hanawa amma ce dukkan su basu tabbata ba a ciki akwai hadisin Aisha wanda ya gabata wanda take cewa annabi alayhi salatu wasalam mara annabi sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman munzu unzila alayhi alquran ba taba ganin annabi yayi bawali tsaye ba tun asabko qur'ani wanda yake hadisi ne wanda ya ci karo da hadisin Huzaifa hazifi hadisi ne mai rauni yace kuma sai hadisi masu rauni da suke kawo hujja da su akan hani game da bawali annabi yayi hani game da mutun yayi bawali a tsaye wanda haina cikin sunan ibnu majah ibnu adi ya kawo shi cikin al-kamil fi du'afa'ir rijal ibnu shahin cikin an-nasikh wa mansukh baihaqi ya kawo shi al-kai takaice dai cikin shi akwai jabir wanda kuma mai rauni ne akan ittifaqi akan cewa ba a amsa hadisin jabir ruju'i wanda aka gehe shi da shi'a cewa dan shi'a ne to yana cikin sanadin hadisin sai na gaba hadisin buraida marfu'i ne suke cewa annabi yana cewa salasun minal jafa abu uku suna daga cikin wauta an yabula ar-rajul qa'iman mutum yayi bawali a tsaye yana cikin wauta hadisin har zuwa karshe Tirmidhi yake cewa wannan hadisin gairu mahfuz hadisin nan shazi ne ba mahfuz bane bazar ya hudo shi cikin musnad din shi sai hadisin ibnu umar yake cewa annabi ya ganni ina bawali a tsaye yake cewa ya umar ka kara bawali a tsaye yace ban taɓa bayin bawali a tsaye tun daga wannan yace shi ma Tirmidhi yace wannan hadisin cikin shi akwai Abdul Karim ko mai rauni ne ba amsa hadisin shi sai hadisin Ubaidullah daga Nafi daga Ibnu Umar yake cewa ma bultu qa'iman munzu aslam yake cewa ban taɓa bawali a tsaye ba tun da nan musulunta wannan kuma kore aikin Ibnu Umar yake yi ba kore halacci ba ko kuma ba da dama a takaice dai cewa annabi duk da ya saba yin shi a tsaye annabi alayhi salatu wassalam ya saba yin bawalin shi a zamani amma kuma daruri in wani abu ya kama wani dalili ya kama ya halitta wannan hadisin nashi yake nuna mana halaccin yin abin Karabisi a cikin littafin Sha'al Mudallisin ya rawaito daga Amash daga Zaid ibn Wahab ya ga Ibn Umar yana bawali a tsaye kenan sai ya saba ma ruwaya can da yake cewa tun in musulunta ban taba yin bawali a tsaye ba wanda ya saba ma an ci karo kenan ruwayoyi daga Ibn Umar kin ma suna cin karo da juna Ibn al-Munzir Allah mashi rahama yake cewa ya tabbata cewa Abdullah Umar da dan shi da Zaid ibn Sabit da Sahal ibn Sa'ad ba lu kiyaman duk suna bawali a tsaye kenan kage ya nuna cewa wancan nasaba mutsin da aka yi cewa ban yi bawali ba tun in musulunta ƙarya ce tunda har an samu marawaci makareci a ciki wannan kuma ruwaya ce mai kyau an rawaito wannan ma daga Ali da Anas da Abi Huraira kuma dukkan su ga masadir dukkan su na cikin musannaf na Abdurrazzaq da musannaf na Ibn Abi Shayba kuma wanda ya aikata wannan ciki akwai Ibn Sirin da Urwatu ibn Zubair amma Ibn Mas'ud ya ce makaruhi ne da Sha'abi da Ibrahim ibn Sa'ad Ibn Sa'ad ya kasance bai halitta ma ko karbar shaidan mai bawali a tsaye bai yayi dan ganin shi ya zubda mutuncin shi amma suka ce mai yiwa hadisin ne bai isar mushi ba kamar da Dawudi ya faɗa cikin sharhin shi a ciki akwai magana ta uku da suke cewa ya kasance gurin idan ya kasance guri ne wanda bawali in kana yi zai komo maka to makaruhi ne in kuma ba zai komo maka ba wannan halaka ne wannan kuma ita ce magana ta al-Imam Malik Allah mushi rahama wannan magana ita ke cikin mudawwana a mazhabin Imam Malik ya rarrabe akan wannan cewa in kaga gurin da zaka yi bawali a tsaye komo maka zai yi to kakkai in kuma kaga gurin ba zai komo maka babu matsala Ibn al-Munzir yake cewa bawali a zamane shi yahi soyuwa a gare ni amma a tsayin halaka ne kuma dukkan su ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na cikin al-Awsat na al-Imam Ibn al-Munzir Allah mushi rahama yace malaman mu sun ce makaruhi ne yin bawali a tsaye amma karhanci na tanzihi ba karhanci na haramci ba in ya kasance babu uzuri na gaba takaitattun fa'idodin wannan hadisin a cikin mun fahimci cewa ashe halaka ne yin bawali a tsaye kuma dan adam ya kasance yayi kusa ga bawalin shi kai nisa da zai komo mishi kuma wanda ke neman bawali ya kamata ya nemi gurin da zai suturce shi kuma an so mutun ya suturce kanshi idan zai yi bawali kuma ya tsaya in kusa cikin gari ne ya samu gurin wani abu da zai boye a bayan shi mutane sun ki makaruhi ne mudafa'atu da bawli idza qulna lil bawli fi sabata li zalik cewa bai halitta mutun ya tsaya yana jin bawli ya matsayi shi ya tsaya hayya cutar da shi kuma ilimi na likitanci ya tabbatar da cewa yana cutarwa yana sabbaba ma mutun cutar yoyon hutsari a karshe yana jin bawli ya rike shi ya ki tahiyya yayi karaha kuma akwai wasu mutun ya nisanci abinda zai sa mushi wasiwasi kuma ana so mutun ya gabatar da maslaha gami da mafsada duk da wani abin yin bawalin a wajen wannan gurin da jama'a suna ga annabi akwai mafsada to a cikin gari amma kuma sai ki tahiyya ne sadan saboda zai cutu kuma khidmatul alim a ciki akwai bayanin yayi ma malami hidima gashi mun gani Huzaifa ya je kusan annabi sallallahu alaihi wasallam wa tashilu ala hazihi al-umma kuma da saukaka ma wannan al-umma da rukhsa a wajen yin bawali idan ya kasance kadan ne sai babu na gaba babu na 63 al-Imam al-Bukhari Allah mushi rahama yake cewa babu gasulud dami an ya komin yi gaba ina gana zan mu takaita dan saboda akwai abin da yasa sunan Abi Dawud shi a sati so ɗaya yake samu shi kamata ya samu minti 50 ba sahih al-Bukhari ba shi da yana samu so biyu a sati nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi ne kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi